الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 8 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 8 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya shine dangane da lokacin da muke ciki domin muna cikin wani wata daga cikin watanni hudu masu alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala shine watan al-Muharram wanda watan al-Muharram yana daga cikin abinda aka sunnanta mana a cikinsa yawaita azumi domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan shine azumi a cikin watan Allah mai suna al-muharram don haka yana daga cikin wato azumi na nafila wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawaita azumi a cikin wannan wata al-Muharram musamman azumtar wasu raniku guda biyu wanda ake kiran su da Tasu'a da Ashura Tasu'a shine 9 ga watan al-Muharram Ashura shine 10 ga watan al-Muharram a lissafin tsayuwar wata a kasarmu yau muna 8 ga wata gobe 9 ga wata jibi 10 ga wata kenan Tasu'a da Ashura ya kama Litinin da Talata amma a ganin watan Saudiya su yau ne 9 ga wata gobe 10 ga wata an gane ko su yau ne 9 ga wata gobe shine 10 ga wata to kasancewar tare da cewa an yada ta hanyar waya cewa yau ne ranar Tasu'a gobe ne ranar Ashura shi kuma abinda muke so mu lura da shi anan shi fa wannan ya sha bamban game da azumi na rana Arafa saboda in muka koma ka'ida asali daga cikin maganganun makabata magana wadda take saka tsakiya wadda kuma ita ce mafi rinjaye kowace kasa dangane da daukan azumi ta kan yi amfani da ganin watanta shin azumi na Ramadan da muke yi tare da Saudiya muke dauka tare da ita muke ajewa kowa yana amfani da ganin watan shi yanda in mun ga wata mun riga yi Saudiya gani ba ta daukan azumi a sababin ganin watan mu mutanen niyyar haka mu ma ba ma daukan azumi a hukumance a sababin ganin wata na Saudiya to haka abin da ya shafi irin waɗannan raniku na Tasu'a da Ashura kenan kowace ƙasa za ta yi amfani da ganin watanta. Amma abin da ya shafi azumin Arafa, domin ita Arafa ɗaya take ce a duk faɗin duniya, a duk matsayinka inda kake na musulmi, rana Arafa za ka yi amfani da ganin watan Saudiya. Kamar yadda in Allah ya azurta ka da zuwa hajji, aka yi katarin cewa tsayuwar wata na ƙasarku ya saba da tsayuwar wata na Saudiya, cewa a Saudiya yau 9 ga wata, ku a ƙasarku 8 ga wata, ka ce ba zan tsaya a Arafa ba, mu yau 8 ga wata sai gobe zan tsaya. Dole za ka aje lissafin tsayuwar watan ƙasarku, ka bi tsayuwar watan can, dole ka je ka tsaya a Arafa. To amma abin da ya shafi irin waɗannan ranaku na tasu'a da ashura, dole a tsaya a yi lissafi a ƙididdige tsayuwar wata. Mu a nan wata cikawa ya yi, ranar asabar ne 30 daidai, sannan ranar asabar ranar lahadi kenan 1 ga wata, amma su tsayuwa wannan na sam ya yi su 30 ba da ya yi. An gane ku, su 30 ba da ya yi, amma mu cikawa ya yi 30 daidai, ranar lahadi shi ne 1 ga wata. Don haka a yau wato muna 8 ga wata, gobe 9 ga wata, wato jibi 3 kenan shi ne 10 ga wata, shi ne ranar ashura kenan a lissafin mu a nan. Amma a lissafin Saudiya, su a ganin watan Saudiya gobe ne ranar ashura. To don haka an so mutum ya azumci waɗannan kwanuka biyu kenan, 9 ga wata da 10 ga wata. In har baka samu ba azumtar wato 9 ga watan, to karka bari 10 ga watan ya wuce ka, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yake cikin hadisi na Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa lokacin da aka masa tambaya dangane da fadula ta azumin ranar Ashura. Manzon Allah sai yake cewa yukaffiru sanatal madiya, azumin ranar Ashura manzon Allah yace yana kankare ma bawa zunubai na shekara wadda ta wuce. Kafara ne na zunubin shekara guda, shekara wadda ta wuce, sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura. To hadawa da ranar 9 ga watan, mutum yayi 9 da 10, wannan sunna ne, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake bamu labarin cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci ranar Ashura, kuma yayi umarni cewa jama'a su azumci ranar Ashura, sai aka bashi labari, aka ce ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara, ai ranar Ashura yini ne wanda Yahudawa da ƴan mushan su ma suna girmama wannan yini, suna azumi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa idza kana al-amul qabil insha Allah sumna tasi'a, sumna yawma tasi'a, a wata riwaya sai yake cewa la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a. Manzon Allah sai yake cewa in Allah ya so, in har Allah ya kai ni baki, manzon Allah ya ce sai na azumci 9 ga watan al-Muharram, na hada shi da 10, wato domin na saba musu. Ibn Abbas yake cewa falam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shekarar ta badu bata dawo ba, Allah ya karbi rayuwar manzon sa. Don haka ya zama sunna akan mu kenan azumtar 9 da 10, wanda shi wannan azumi na Ashura a farkon musulunci farilla ne, kafin Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan. Da Allah ya farlanta mana azumi na Ramadan, Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa man sha'a sama wa man sha'a afdar, duk wanda ya so yayi azumin, wanda ya so kuma wato ya ki da ranar Ashura ta yi, bayan Allah ya farlanta azumi na Ramadan. Don haka wajibcin azumin Ashura ne aka shafi bayan Allah ya farlanta azumi na Ramadan, amma yana nan a matsayin sunna mustahabba. yana nan a matsayin sunna ce mustahabba, sakamakon duk wanda ya azumci wannan yini da kyakkyawar niyya dan neman sakamakon lada abun Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai kankare masa zunubai na shekara wadda ta wuce. Kuma abinda muke so mu sani ya ƴan uwa, in banda wannan azumi babu wani abin da aka shar'anta mana a ranar Ashura. Duk wasu abubuwa da aka zo da su tarkace ne, hayaniya ne, mai dasu gefe, domin sun ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubuwa ne waɗanda aka kirkira aka danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na irin wasu nafilfili da wasu malamai zaka ji suna rabawa, suna yadawa, wato wai a ranar Ashura da wasu nafilfili da ake yi a lokacin hantsi da wanda ake yi a cikin wato bayan magariba da wanda ake yi a cikin dare a ranar Ashura, dukkan su waɗannan ba su da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah bai ba da wata nafila kebantacciya wanda za a yi a ranar Ashura, har ma da wasu addu'o'i da suke rabawa wai addu'a ce ta ranar Ashura, wanda addu'o'in na ranar Ashura da yawa daga cikin su addu'o'i ne wanda Rafida suka kirkira, wanda kuma addu'o'in abinda suka kunsa shine tsinuwa da la'anta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman Abubakar da Umar, wanda wannan addu'o'in nasu Rafida suka inshi a suka kirkire su, wanda la'anta ce da tsinuwa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman Abubakar da Umar. To dan haka ranar Ashura ba ta da wata addu'a ta musamman a shar'anci, ba ta da wata nafila a shar'anci. Kuma shafar kan maraya da ake cewa a ranar Ashura an so a shafi kan maraya, shi ma wannan baya da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kullun so ake a matsayinka na mumini, in har da dama ka shafi kan maraya ka tausaya masa. Kuma me yake nihi shafar, ba ka shafi kan shi ba haka kawai ka kyale shi ya tafi, ka taimaka masa, ka kyautata masa, domin baya da wanda yake daukan tsawainiyar rayuwarsa, mahaifinsa Allah ya karbi rayuwar shi. Da maganar wani sanya kwalli a ranar Ashura, wannan duka bai taso ba. Sanya kwalli sunna ne mustahabba, in zaka kwanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai ingantattu yana ce mana ku lazumci sanya bakin kwalli, domin yakan ƙara gani kuma yakan toho da gashin girai ido. Sanya kwalli bai keɓanta ba ga ranar Ashura, in mutum zai kwanta ana buƙatar ya ringa amfani da wannan bakin kwalli wanda ake kiran shi al-ismin. Haka kasancewar cika-ciki da suke cewa, wanda a Hausa ake kiranta ranar cika-ciki, na cewa wai a cika-ciki da abinci shine suke kaba hujja da hadisi ne wanda suka danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin ƙarya ne, na cewa wai duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar Ashura aka canza miya, wai Allah zai yalwata masa wai a tsawon wannan shekara tashi. An gane ko? Wai a canza miya a dafa abinci wanda yake na azo a gani. To wannan kwata-kwata baya da asali. Canza miya, in kana da hali a kullun ka canza miya bakin gwalgwadon iko, domin Allah ya faɗa li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ma'abucin yalwa ya ciyar gwalgwadon yalwarsa, wanda aka kuntata arzikinsa talaka shi ma ya ciyar daga cikin abin da Allah ya hore masa. Don haka in kana da hali a kullum ba a hana ka ba ka yalwata ma iyalinka, kuma haka aka so. To don haka kuma maganar cewa har ma ana kiranta da ranar cika-ciki, wai cika-ciki da abinci, zaka ji yara suna faɗa na cewa wai in har baka cika-ciki da abinci ba, wai a ranar kiyama za a cika maka da wutar jahannama. Yaran daga wajen manya fa suka ji, wasu manya suka ji suna faɗa cewa wai in baka cika ciki da abinci za a cika maka da wutar jahannama. To tare da cewa abu ne sananne cika ciki da abinci, mutum yayi gangan kare, wannan haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa dan adam bai taba cika wani burgami ko mu ce wani makayi na sharri da mugunta, manzon Allah ya ce sama da cikinsa. shine yace ma mala abnu adama wi'an sharran min batni, dan adam bai taba cika wani makayi da sharri da mugunta, manzo Allah yace sama da cikin sa. Sai yake cewa bi hasabi bini adama luqaymatun yuqimna sulba, manzo Allah yace yan lomomi sun wadaci dan adam wadanda za su meke masa tsatsansa ya samu kuzari akan bauta ma ubangijinsa. Maza Allah sai yake cewa in har ya kasance ban makawa sai ka ci da yawa, kai dabi'ar ka in ka sa abinci gaba sai ka ci da yawa. Maza Allah yace to in har ya kasance haka ne, mutum ya kasa cikinsa kashi uku, shine yace kashi daya domin abinci, fa sulusul li ta'a wa sulusul li sharab wa sulusul lin nafas, au kama kala, kashi daya ka saka masa abinci, na biyu ka sha abin sha, na uku kuma ka bar shi domin linfasawa. Dan haka ba maganar canza miya a ranar Ashura, kuma ba maganar cika ciki da abinci, wannan kwata kwata ba yi da asali a cikin addini. Don haka dai a takaice ɗan uwa, wannan azumi shi kadai ne iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sunnanta mana, shi kadai ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen babi wanda ke hani game da gabatar azumi na Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu, ma'ana tariyar Ramadan. Wannan kwata-kwata bai dace ba, kamar yadda wato hadisi na ƙarshe a baban shi ne hadisi na Abul Yaqzan Ammar ibn Yasir, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim sallallahu alayhi wa sallam, yake cewa duk wanda ya azinci ranar kokwanto, ranar da ake kokwanto game da tsayuwar wata, shine kenan. Idan aka ce ranar kokwanto game da tsayuwar wata, misali yau in muna 30 ba daya ga watan Sha'ban, muka nemi wata ba mu ganshi ba, idan aka wayi gari rana ta 30 ga watan Sha'ban, wannan ita ce ake kira wato yawmu shak, ranar kokwanto game da tsayuwar wata. Kenan tana iya kasancewa jiya wata ya tsaya amma ba mu da labari game da tsayuwarsa, takan iya yiwuwa kuma bai tsaya ba. To mutum ya wayi gari da azumi a ran 30 ga watan Sha'ban, cewa ai in har an samu labarin wata ya tsaya a jiya, to daman ni na tashi da azumi. To duk wanda ya haka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shine sababin duk wani bala'i da wata musiba wato a ban kasa. Duk wani bala'i da musiba da yake samu jama'a, sababin shine saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Dan haka Ammar ibn Yasir, Allah ya kara musu yadda, yake cewa duk wanda ya azanci ranar da ake kokwanto game da tsayuwar wata, yace tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dai a takaice bayani ya gabata, baya halatta mutum ya azumci ranar kokwanto sai dai in ya kasance dama akwai wani azumi da yake ya saba yin shi yau da gobe. Misali ka saba yin azumin Litinin da Alhamis, ko kuma daman kana azumi na Annabi Dawud, yau kayi gobe ka huta, jibi kayi gata ka huta, ranar kokwanton sai ta faɗo ranar Litinin ce ko ranar Alhamis, ko kuma ta faɗo ranar azumin ka ne kai da kake azumi irin na Annabi Dawud, to wannan ba laifi mutum yana iya yi. Don haka malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hane mu da cewa kar mu gabaci, kada ɗayan ku ya gabaci Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu, wannan shine domin mutum ya kama azumi na Ramadan wato da kuzari da nishadi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi yake cewa la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn,
sai yace illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum falyasum zalika alyawm, kada ɗayan ku ya gabaci Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu. Manzo Allah yace sai dai idan ɗayan ku ya kasance yana wani azumi nashi, to wannan yana iya azumtar wannan yini. Shine kamar yadda muka yi bayani, ranar kokonto ta fado, ranar Litinin ko kuma ranar Alhamis, ko kuma mutun yana azumin Annabi Dawud, to wannan ba laifi mutun yana iya yin wannan azumi. Zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal an Talhata ibn Ubaydillah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن باب فضل السهور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السهور بركة متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السهر. رواه مسلم. مالم الله يجي كنسا نفتا واتوانم بابيني واندكي بياني جمد أبن ديزو دقمن زان الله صلى الله عليه وسلم نأد دؤر دأكيي a lokacin tsayuwar wata. Idan aka ce wata ya tsaya, misali mutum ya ga jinjirin wata, to ga addu'ar da aka sunnanta mana. Amma ita addu'ar ta ta'allaka ga shi wanda ya ga jinjirin wata, ba wanda aka bashi labari. An gane ko? Ma'ana misali lokacin da mutum ya ga jinjirin wata, ko aka ba shi labarin cewa ga wata can ya tsaya, ko da shi bai ga watan ba, to an sunnanta masa yi wannan addu'a. Shine yace babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal, babi ne wanda ke bayani game da abin da ake faɗa na addu'a a lokacin wato ganin jinjirin wata. Lafazin hilal an ciro shi ne daga al-ihlal. In aka ce al-ihlal, wato shine daga murya kenan. Daga murya shine kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma uhilla li ghairillahi bi, don haka shi kanshi jinjirin wata da ake ce masa al-hilal, saboda in jama'a sun ga wata ya tsaya, zaka ji an daga murya, ana la wata ya tsaya, wata ya tsaya. Wannan daga murya da ake, to shi yasa aka ba shi suna ake cewa hilal. Jam'un sa shine ahilla, kamar yadda yake faɗa yas'alunaka anil ahilla. Shi ne anan malam ya zo mana da hadisin Talha ibn Ubaydillah, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala, ya kasance idan ya ga jinjirin wata ya tsaya, manzon Allah yakan faɗa ya ce Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, ya Allah ka tabbatar mana da tsayuwar wannan wata bil amni, wato da aminci, wal imani da imani da kai, was salamati wato da kubuta game da duk wani aibi, wal islam wato da musulunci. Sai ya ce rabbi wa rabbukallah, ya kai wannan wata Allah shine mahaliccina kuma shine mahaliccinka, shine abun bautata kuma shine abun bautarka. Haka manzon Allah yake wannan addu'a. Sai aka samu ƙarin hilalu rushdin wa khairi, wato wannan wata ne na shiriya kuma wata ne wanda yake na alkhairi. Sai dai wannan ƙari baya cikin riwaya ta al-Imamu Tirmidhi, yana cikin riwaya ta al-Imamu Abi Dawud, sai dai riwayar bata tabbata ba na hilalu rushdin wa khairi. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bakin fadarsa da yace rabbi wa rabbukallah. To haka aka sunnanta mana yin wannan addu'a, kace Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah ka tabbatar mana da tsayuwar wannan wata, wato bil amni wal iman, da aminci da imani da kai, was salamati da kubuta game da duk wani aibi, wal islam kuma da musulunci. Wanda wannan addu'a ta kunshi wasu abubuwa guda biyu, wanda daman duk wata zaman lafiya da kwanciyar hankali a doron ƙasa baya samuwa dole sai da su. An gane ku? Da al'amun shine aminci. Idan aka ce aminci, kana da abinda zai wadace ka a rayuwarka kuma baka da wani abu wanda yake tada maka hankali, shine ake nihi da aminci. Shine ake nihi da aminci, ma'ana mutum ya zamanto baya cikin wani hali na daddar, ba wani abin da yake firgitar da shi, baya tsoron a kawo masa wani hari ko wani tashin hankali wanda yake na daban, shine ake kira da al'amun. Wanda kishiyar shi shine al-khawf, kishiyar aminci shine tsoro. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Haka kuma yace wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. Wanda mutanen Makka kafin Allah ya turo manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah ya tabbatar musu wata ni'ima daga cikin ni'imominsa, wato shine aminci, suna zaman lafiya, ba sa wani tsoro, ba sa wani daddar na cewa a kawo musu hari yau ko gobe. Allah ya amintar da su, Allah sai ya turo musu manzo na musamman, maimakon su gode ma ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su zamanto su ne farkon masu gaskata wannan manzo, to sai ya zamanto sun kafirce masa. Ubangiji Ta'ala sai ya canza musu wannan aminci, sai mai abinda ya mai gurbin yunwa da tsoro, shine yace fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. To dan haka anan abinda muke so mu sani, shi zaman lafiya da kwanciyar hankali da kubuta game da duk wani abu wanda yake na kunci na rayuwa, ba sa samuwa sai da imani da Allah subhanahu wa ta'ala, da imani da manzansa, kenan sai da imani da musulunci. In aka ce imani shine ayyuka waɗanda suke na ɓoye, in aka ce musulunci shine ayyuka waɗanda suke na bayyane, kenan in har sun haɗu wato a ciki a gu ɗaya. Amma in sun kaɗaita, musulunci yana ɗaukan gaba ɗaya aiki na ɓoye da aiki wanda yake na bayyane. Kamar yadda imani in ya kaɗaita, shi ma yana ɗaukan ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu da ayyuka waɗanda suke bayyanannu. Amma in sun haɗu a cikin lafazi guda, shi imani yana ɗaukan duk wasu ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu, shi kuma musulunci sai ya ɗauki ayyuka waɗanda suke bayyanannu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jibril, lokacin da aka masa tambaya dangane da musulunci, sai yake cewa al-islamu an tu'mina billahi, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wata suma ramadan wata hujjal baita da aka tambaye shi imani sai yake cewa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kenan anan ya fassara musulunci da ayyuka waɗanda suke a bayyane kalimatu shahada tsayar da sallah azumi zakka haji musulunci imani ku sai ya fassara shi da imani da Allah imani da mala'ikunsa imani da manzanni imani da littattafai imani da yinin alkiyama imani da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala mai dadin sa da mai wahala don haka shine anan yace Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam kenan al'amun was salama kenan ba sa samuwa aminci da kubuta game da duk wani kunci na rayuwa ba sa tabbata sai da imani da Allah subhanahu wata'ala kuma da me kauya da ji da bi'i zuwa gare shi sai yace rabbi wa rabbuka Allah ya kai wannan wata Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinka lafazin rabbu na daukan ma'anar al-khaliq al-malik al-ma'bud an gane ko in aka ce rabb yana daukan ma'anar mahalicci kamar yanda fir'auni yace wa ma rabbul alamin me yake nihi wa ma rabbul alamin ai wa man khaliqul alamin wane ne mahaliccin halittu gaba daya annabi musa ya bashi amsa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma mahaliccin saman bakwai da kasan bakwai da duk abin da yake tsakanin su sannan rabbu yana daukan ma'anar al-malik mamallaki wanda yake da cikakken mulki sannan yana daukan ma'anar al-ma'bud abun bauta to anan da yace rabbi wa rabbuka Allah Allah shine mahalicci na kuma shine mahaliccinka ko Allah shine abun bautata kuma shine abun bautarka ko kuma Allah shine mamallaki na kuma shine mamallakinka ma'ana shi yake da mulki na kuma shi yake da mulkinka don haka kenan yin wannan addu'a sunna ce a lokacin tsayawar wata kuma iya abin da ya tabbata kenan kamar yanda muka yi bayani bakin rabbi wa rabbuka Allah kenan karin hilalu rushdin wa khair wannan ziyada ce da'ifa kamar yanda take cikin sunani abi daud bai tabbata ba daga gumman zan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan babi na gaba babi ne wanda ke bayani game da fadula ta yin sahur kuma da mustahabbancin jinkirta sahur mutum ya jinkirtar da sahur sai gab da ketowar alfijir wanda ɗan mintuna ne kawai suka rage mutum ya tashi ya yi sahur kar mutum ya yi sahur tun cikin dare shine sai ya ce malam yukhsha dulu'ul fajr matukar ba a ji tsoron ketowar alfijir to abinda aka so mutum ya jinkirtar da sahur shine malam ya zo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fis sahuri baraka manzon Allah yace ku yi sahur sai yace fa inna fis sahuri baraka manzon Allah yace domin akwai albarka game da yin sahur ku yi sahur yace domin akwai albarka game da yin sahur lafazin tasahharu umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa ku yi sahur wanda asali idan umarni ya zo daga Allah ko daga manzansa iya abinda za a fahimta a fa'idanta a ƙarƙashin umarnin wato shine wajabci domin a ka'ida duk lokacin da wanda yake sama da kai yace ikaza to abinda za a fa'idanta cewa dole ne kai wannan abu don haka in umarni ya zo daga Allah ko daga manzansa Allah yace ku yi kaza ko manzansa yace ku yi kaza to farkon abinda za a fahimta a ƙarƙashin wannan umarni cewa dole ne a miƙa wuya a yi sai in an samu karina ma'ana wata alama wadda za ta juyar da wannan umarni daga wajabci zuwa mustahabbanci don haka akwai hadisai da dama waɗanda suka juyar da wannan umarni daga wajabci zuwa mustahabbanci cewa yin sahur ba dole ba ne ba matsayin shi sunna ne mustahabba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wayi gari yazo gun matarsa Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ya ce ya Aisha ko akwai abincin kari, in akwai ta ce masa gaya, in babu manzon Allah sai ya ce na wuce da azumi, sai ya ce na wuce da azumi. Kaga inda a ce yin sahur wajibi ne, dole ne, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wuce da azumi ba. Dan haka dai matsayin yin sahur sunna ce mustahabba. Lafazin tasaharu kenan an ciro shi ne daga as-sahar. In aka ce as-sahar, wato shine karshen dare kenan, lokaci wanda yake karshen dare, kamar yadda Allah yake faɗa najjaynahum bi sahar, mun tsiratar da annabi Lutu da waɗanda suka yi imani da shi a lokacin karshen dare, kamar yadda yake fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl a can cikin suratul hijr, haka kuma a can cikin suratul hud, amma a cikin suratul qamar sai yake cewa najjaynahum bi sahar, mun tsiratar da su a lokacin asuba, ma'ana karshen dare kenan, gab da ketowar al-fajr, shine ake kira as-sahar wannan lokaci. Don haka abincin da ake ci a wannan lokaci, abincin da mai azumi yake ci, ake kiran shi as-sahur. An gane ko? Bi fatihi sin, sinun kin zaka yi masa fataha ka ce as-sahur. Idan aka ce as-sahur shine at-ta'amul ladhi ya'kuluhu al-insan, wato at-ta'amul ladhi yatasahharu bihi al-insan, abincin da kenan mutum yake ci a lokacin asuba kenan mai nihin yin azumi, shine ake kira as-sahur. In ku kama sinun kin bamma kace as-suhur, to cin abincin kenan, yin sahur shine ake kira as-suhur. Amma in aka ce as-sahur kenan abincin sahur, as-suhur yin sahur. Kamar yanda in kace al-wudu ruwan arwalla, idan kace al-wudu arwalla, to shine yace tasahharu, wato ku yi sahur. Yace fa inna fis sahuri baraka, manzo Allah yace lalle akwai albarka wato game da yin sahur. Albarka ta sahur ta wuce al-safa. Abu na farko abinda zamu lura da albarkar wannan abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni, abinci ne zaka ci a lokaci guda, lokacin asuba. Amma wannan abinci da ka ci da ruwan da ka sha zai wadace ka tsawon yini gaba daya. Amma ka kaddara cewa in baka azumi, abu na farko in aka wayi gari sai ka nemi karin safi. Idan hantsi ya daga karfe 9 zuwa 10 hallo sai ka nemi wani abinci. Sannan in rana ta yi ka nemi abincin rana. Idan la'asar ta yi karfe 4 zuwa 5 hallo mutum ya nemi wani kosai da wani koko da wata tafiyuka ya sha. Sannan kuma in magariba ta yi hallo abincin dare yake nema. Amma gaya shi wannan abinci ne daya-daya ka ci a lokacin asuba, amma ya wadace ka tsawon yini. Amma inda ba azumi ba mutum yake, karin safe kadai mutum ba zai bi ishe shi ba ya kai dare ba tare da ya ci abinci ba. In kuwa ya zamanto mutum ba azumi ba ne ba yake, tun karin safe bai samu abinci ba har izuwa dare, to sai kaga ya tagayyara, ya shiga cikin wani hali wanda yake na daba. Don haka wannan abu na farko wanda ya isa ya nuna mana albarka ta abincin sahur. Abu na biyu yana daga cikin albarkarsa bin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, domin manzanshi ne ya yi umarni game da yin abincin sahur, cin abincin sahur, wanda duk wani alkhairi da duk wata albarka da bawa yake samu a rayuwarsa, to tana ƙarƙashin da'a ga Allah da da'a ga manzansa. Sannan albarkarsa ta biyu game da yin sahur, wato akwai saba ma ahlul kitabi, su ne Yahudawa da ƴan mushan, kamar yanda bayani zai zo. Akwai hadisi wanda yake tabbatar mana yana daga manufa game da sahur da aka shar'anta mana domin mu saba ma wato Yahudawa da ƴan mushan. Albarkarsa ta hudu wato shine ƙara samun kuzari akan bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin sahur yakan ƙara ma bawa kuzari a cikin gangan jikin shi da nishadi akan ci gaba da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. gaya zaka ci gaba da yin wannan azumi, kuma duk wasu ibadu da aka shar'anta maka zaka ci gaba da yin su. Sannan albarka shi ta biyar, yin sahur sababi ne wanda yake na yin sadaka, saboda in mutun ya tashi domin yin sahur to za a yi dace ya ji almajiri yana bara, inda abinda zai bashi sai ya bashi, kaga yin sahur ya zame masa wato sababi ne na yin sadaka. Albarkarsa ta shida, wato sababi ne na yin addu'a kuma da samun karɓuwarta, saboda duk wanda ya tashi domin yin sahur aƙalla zai yi addu'a kuma Allah zai karɓo addu'a. Sun yasa? Saboda wannan lokaci lokaci ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa a cikin dare akwai wata sa'a, bawa bai taɓa yin dace da wannan sa'a yana addu'a face Allah sai ya karɓo addu'arsa, kuma sai ya tabbata a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sa'a shine kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe, wanda a wannan lokaci Ubangiji ta'ala yakan sauko zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Ubangiji ta'ala zai ringa faɗa yana maimaitawa, wa ke neman gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Maza Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana faɗar haka har sai alfijir ya keto. Don haka kenan albarka ta shida sababi ne na yin addu'a da samun karɓuwarta. Albarkarsa ta bakwai kuma sababi ne wanda yake na samun sallar asuba a lokaci, domin duk wanda ya tashi domin yin sahur to zai yi kokarin jimrewa domin ya samu sallah a lokaci, in dai ya yi sahur kin kamar yadda ake bukata, domin ana bukatar a jinkirtar da shi ya zamanto gaf da ketowar alfijir. Sana albarka ta takwas kuma sababi ne wanda yake na samun wato addu'a salati na Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa, kamar yadda yake cikin riwaya ta al-Imamu Ahmad da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace tasahharu fa inna fis sahuri baraka, sai manzon Allah yace fala tad'uhu, kada ku daina yin sahur. Sai yace walau an yatajarra'a ahadukum jur'atan mimma, koda kwankwadon ruwa ne ɗaya tak, wato ɗayan ku zai, manzon Allah yace kada mutun ya bar sahur, koda ruwa ne zaka tashi ka kurba, manzon Allah yace ka tashi kai. Sai yace fa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, domin Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu yin sahur, Allah da mala'ikunsa suna salati ga masu yin sahur. Kaga sababi ne na samun yin wannan salati na Allah da mala'iku wato gabawa. Don haka wannan sune iya abinda malamai suka ambata na albarka ta yin sahur, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dunkule yace mana tasahharu, kuyi sahur, yace fa inna fis sahuri baraka, domin game da yin sahur manzon Allah yace akwai albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan wato hadisi na biyu a baban hadisin Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, yake cewa tasahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wato mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, thumma qumna ila salati, sannan muka tashi zuwa sallah bayan mun gama kenan. Kila sai aka fada ga Zaid ibn Sabit, aka ce masa kam kana bainahuma, menene gwalgwadon lokaci da ya kasance tsakanin gama sahur kinku wato da ta da sallah. Kala sai ya ce qadru 50 aya, gwalgwadon karanta aya 50, gama sahur kinmu da ta da sallar asuba ci ayi gwalgwadon wato karanta aya 50, wanda salo ne na Larabawa tun a wancan lokaci sukan kaddara ayyuka, wato sukan kaddara lokaci wato game da wasu ayyuka da suke aikatawa kafin a samu wannan ci gaba na agogo. Sai ka ji sun ce qadaru halbisha, ma'ana gwalgwadon tatsar wato tinkiya, gwalgwadon tatsar tinkiya, wanda sun san yanda tatsar dabba abu ne wanda yake yana da dan gwalgwado lokaci ne, to haka suke kaddara duk wasu lokatan su da wasu ayyuka nasu. Dan haka anan shi Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, sai ya karkata, sai ya kaddara wannan lokaci na gama sahur da ta da sallar asuba shine gwalgwadan karanta aya 50. Wanda karanta aya 50 in dai mutun zai karanta da tajwidin sa da komai, to akalla zai dauki minti 10 zuwa minti 15. An gane ku, minti 10 zuwa minti 15. To wannan shine gwalgwadan gama sahur na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da ta da sallar asuba. Kamar yanda yace anan, mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan muka tashi zuwa sallah. Aka ce masa, menene gwalgwadan gama sahur din ku, wato da ta da ikamar sallah? Sai yake cewa qadru 50 aya, gwalgwadan karanta aya 50 kenan. Kamar misali mutun ya karanta suratul dur kenan, qira'a wadda take da tajwidin ta da komai, kenan akalla za a kwashe minti 10 zuwa minti 15. To haka ake buƙatar mutun ya jinkirtar da sahur kamar wannan gwalgwado, ya zamanto gama sahur kinka kenan da ketowar alfijir a samu kenan kimanin minti 10 ko minti 15. In ka jinkirta shi zuwa ketowar alfijir kin, abin da ya rage kamar minti 5 haka, duka wannan ba laifi. Akwai wanda cin abinci in dai ba a gaggauce bane, wani minti 5 yana isasshe ya ci abinci, wani minti 7. Amma a cikin kwanciyar hankali ba tare da kayi gaggawa ba, minti 10 zuwa 15 mutum zai ci abinci a hankalinsa. To shine gama cin abincin kenan da wato shine ta da sallah, shine minti 10-15. Shine anan Zaid ibn Sabit, Allah ya kara masa yadda, wato ya bayyana mana kenan wanda wannan hadisi kuma abin da yake fa'idantar da mu, mustahabbancin jinkirta sahur zuwa gab da ketowar alfijir. Kenan ba a buƙatar ya zamanto mutum ya yi shi kafin ketowar alfijir da wani awa ɗaya ko awa biyu ko abin da ya kama da haka, saboda jinkirtar da shi zuwa gab da ketowar alfijir ya fi amfani gabawa, domin bin sunna ne kasancewar kaga ka ci abincin ba tare da ɓata lokaci ba, kuma lokacin yin wannan ibada ya shigo shine yin azumi. Amma ka ci abinci tun da sauran lokaci kafin alfijir din ya keto, tuntuni abincin ya riga ya narke ya bujiki. Wannan kuma yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaba wato yake cin abinci tare da mabiyansa, kamar yanda anan shi Zaid ibn Sabit yake cewa mun ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana muka yi sahur. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wato ladannai guda biyu. Kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'adhdhinan, wato ladannai biyu sun kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana su ne ladannansa, Bilal da kuma Ibnu Ummi Maktum, shine Abdullahi Ibnu Ummi Maktum, sune ladannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan yana nuna mana halaccin a masallaci ayi ladani sama da daya, akan iya yin ladannai biyu ko uku ko hudu ko biyar ko ma nawa ne ana iya yi, bakin gwalgwadan bukata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, ya ku jama'a ku san da cewa shi Bilal wato yana kiran sallah ne a cikin dare, ma'ana shi kafin alfijir ya keto cikin dare yake kiran sallah. Manzon Allah ya ce, fakulu washrabu, ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha, hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum, manzon Allah ya ce har akai lokacin da Abdullahi dan ummi maktum wato yayi kiran sallah. Kenan dan haka mutum zai ci gaba da ci ya ci gaba da sha dan ya ji kiran sallah na Bilal, misali kiran sallar da ake yi a cikin dare, to kar ya hana shi ci kar ya hana shi sha. In yana da buƙatar cin wani abinci ya ci, in yana buƙatar shan wani abin sha ya sha. Kamar yanda a wata riwaya yake cewa, kada kiran sallar Bilal ya hana ɗayan ku cin abincinsa ko shan abin shansa, maza Allah sai ya ce domin shi Bilal yana kiran sallah ne a cikin dare, don haka anan sai ya ce faqulu washrabu, ku ci ku sha, kenan kada kiran sallah na Bilal ya hana ku ci ku sha. Sai ya ce hatta yu'adhin ibnu ummi maktum, har sai an kai lokacin da ibnu ummi maktum wato yayi kiran sallah. A wata riwaya manzon Allah sai yake cewa wa kana la yu'adhin hatta taqulu al hatta yaqulu al fajr, shi ibnu ummi maktum baya kiran sallah sai idan al fajr ya keto. A wata riwaya shine yake cewa wa kana la yu'adhin, shi ibnu ummi maktum baya kiran sallah hatta yuqala lahu asbahata asbahata, sai an ce masa fa gari ya waye al fajr ya keto sannan yake kiran sallah domin makahu, shi ibnu ummi maktum makahu. To shine anan sai yake cewa walam yakum bainahuma, kiran sallar nasu bai zamanto ba illa an yanzila hadha wa yarqa hadha, face wannan ya sauka daga kan hasumiya wannan kuma ya hau, wannan ya hau kan hasumiya, ma'ana dan wani dakali wanda ake hawa domin yin kiran sallah, wanda hikima game da yin haka domin sauti ya je nesa, wannan yana sauka wannan yana hawa. Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yake fada cewa ita wannan riwaya riwaya ce shadza, ma'ana riwaya ce da'ifa, domin riwaya ce mudraja, wani daga cikin marwaita, in ma shi Ibn Umar ko wani daga cikin marwaita ya kunshe ta a cikin hadisin, amma iya inda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya a cikin hadisin shine daidai fadarsa da yace inna bilalan yu'adhdhinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum, iya nan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya. Kenan sai aka samu shi daga cikin marwaitan wani sai yace walam yakum bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha, lamarin bai zamanto ba face wannan na sauka wannan na hawa. Ibn al-Usaymin yace cewa wannan na sauka wannan na hawa lokaci ne kuntatacce ba zai isa ba menihin yin azumi game da yin sahur, ya ci karo da wancan hadisi da ya gabata na Zaid ibn Sabit, wanda hadisin Zaid ibn Sabit gama sahur fada ta da ikama akalla sai da aka samu gulgudan karanta aya 50 shine minti 10 zuwa minti 15, to minti 10 zuwa 15 ya dauki ma'anar cewa wannan yana sauka wannan yana hawa. Dan haka kenan a takaice shi jinkirtawar da ake bukata a yi kenan ya zamanto dai gab da ketowar alfajir kai sahur, abinda ya rage da ketowar alfajir duka bai wuce ba minti 15 minti 10 zuwa 15 haka ake bukata, in ma bai wuce ba minti 5 ko minti 2 ko ma kana yin sahur kin alfajir ya keto kai tsaye zaka tsaida, wannan dai duka yana daga cikin jinkirtar da sahur. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato shi kenan sahur kin ana bukatar a jinkirtar da shi zuwa kiran sallah na biyu kenan ba kiran sallah na farko ba, domin shi wannan kiran sallah na farko ana yin shi ne cikin dare, kuma wanda wannan kiran sallah na farko da ake yin shi hikima shine domin a falkar da waɗanda suke masu bacci, wanda yake da nihin yin azumi in ya ji wannan kiran sallah kenan zai tashi yayi ma zai yi sahur, wanda kuma daman yana falke yana nafilfilinsa, to in aka yi wannan kiran sallah kenan an sanar da shi da cewa lokacin asuba ya kusa shigowa, kenan anan sai ya dan shirya ya dan samu nishadi ya dan huta kafin lokacin asuba ya yi. Dan haka kuma wannan kiran sallah na farko shine ake yin as-salatu khairu minan naw, as-salatu khairu minan naw, domin da Bilal yazo yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci Bilal cewa wannan as-salatu khairu minan naw, wato ya sanya ta a cikin kiran sallar shi, kuma ya tabbata a wannan nassi Bilal shi yake kiran sallah da farko, wanda kiran sallar kuma a cikin dare yake yin shi, kaga wannan ya tabbata cewa kenan as-salatu khairu minan naw a kiran sallah na farko ake yin ta ba kiran sallah na biyu ba, kuma haka hadisi ne ingantacce yana cikin sunanin Nasa'i. Abu Mahzura Allah ya kara masa yadda da manzon Allah ya karantar da shi kiran sallah, ya karantar da shi as-salatu khairu minan naw, manzon Allah sai yake cewa ij'alha fi adhanikal awwal, ka sanya ta a cikin kiran sallar ka na farko wanda kake yi da asuba. wanda daman hikima domin a falkar da mai bacci. To menene fa'idar bayan mutun yana falke kace masa as-salatu khairu minan nawm, wanda daman shi a falke yake? Kaga kenan babu fa'idar sai wanda yake falke a ce masa as-salatu khairu minan nawm. Wanda yake bacci shine ake ce ma as-salatu khairu minan nawm, ma'ana maza ya tashi ya shirya yin sallah a lokaci shine yafi alkhairi game da yin bacci. To dan haka kuma kamar yanda ya tabbata a sunna, al-fijr kala biyu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-fijr wato kala biyu ne. Akwai al-fijr ke shine yake cewa al-fajru fajran. Manzo Allah yace al-fijr wato kala biyu ne. Fa amma al-awwal yace kusan da cewa al-fijr na farko, fa innahu la yuharrimu ta'ama. Manzo Allah yace baya haramta cin abinci ga minihin yin azumi. Dan wannan al-fijr na keto ya keto, manzo Allah yace baya hana cin abinci ga minihin azumi. Sai yace wala yuhillu salata, kuma baya hadatta yin sallah. An gane ko? Domin lokacin asuba bai shiga ba. Sai yace wa amma sani, kusan da cewa shi al-fijr na biyu, fa innahu yuharrimu ta'ama wa yuhillu salata, na haramta cin abinci ga mai azumi, menihin yin azumi. In dai al-fijr na biyu ya keto, to haramun ne mutum ya ci abinci ga menihin yin azumi. Wa yuhillu salata, kuma shine ke halatta yin sallah, sallar asuba kenan. Wanda shi al-fijr na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta mana shi wani haske ne wanda yake kamar wutsiyar dila, ma'ana wanda yake yin shar a gabas, ma'ana kenan a gabas. Amma shi al-fijr na biyu shi kuma haske ne wanda yake bujurowa, kuma wanda yana hada sasannin sama gaba ɗayan sa. Da zaran wannan haske ya keto, zaka ga gaba ɗaya ya hada gabas gaba ɗayanta, kuma haske ne wanda yake tafiya zuwa bayan al-qibla. Amma shi al-fijr na farko wani haske ne zaka gani a gabas, yayi shar amma baya hada sasannin sama. To wannan shine al-fijr na farko, wanda ake kiran shi al-fajrul kadhib, al-fajr wanda yake na ƙarya, wanda shi baya hana cin abinci kuma baya halatta yin sallah. Amma na biyun shine yake hana cin abinci kuma shine yake halatta yin sallah, kenan shine al-fijr na gaskiya, wanda ake kiran shi al-fajrul sadiq. Sannan hadisi na ƙarshe a baban, wato hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wato hadisin Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi. Manzon Allah yace bambancin dake tsakanin azumin mu musulmi wa siyami ahli al-kitabi da azumin mazawwa littafi sune yahudawa da ƴan musha. Manzon Allah yace akalatu sahar, wato cin abincin sahur. Cin abincin sahur shine abinda ke bambanta azumin mu na mu musulmi da azumin waɗanda ba musulmi ba, sune yahudawa da ƴan musha. Wanda kar mu manta aya ta gabata tun a farkon kitabus siyam, cewa wannan azumi da Allah ya farlanta mana ba mu bane ba farau, waɗanda suka gabace mu suma Allah ya farlanta musu azumi. Kamar yanda Allah ke faɗa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai, ku san da cewa an farlanta muku azumi tamkar yanda aka farlanta ma wanda ke gabaninku na al'ummu, dan ku kare kanku game da azabar ubangijinku. To dan haka da lokacin da hukuncin sai ya zamanto daidai ne mu da ahlul kitabi, yanda Allah ya farlanta mana su ma haka Allah ya farlanta musu, ko kuma mu ce yanda Allah ya farlanta musu kafin mu, to mu ma Allah ya farlanta mana. Kaga kenan da mu da su gaba daya hukuncin ɗaya ne, yanda yake farilla akan su mu ma farilla ne akan mu. Sannan haka lokacin yin azumi, kamar yanda azumi a cikin yini ake yin shi tun daga ketowar al-fijr har izuwa fadawar rana,
to su ma haka ne, kamar yanda su ma haka ne, mu ma haka ne. To sai ya kasance su a yanda yake, mu ma a yanda yake a farkon musulunci, wanda su ahlul kitabi har yau su azumin su, indai mutum yayi bacci, to bayan yayi bacci indai ya falka, ba maganar ci, ba maganar sha, ba maganar kusantar iyali. Misali indai dare yayi ka kwanta, misali kayi bacci daga karfe 8 zuwa karfe 9, to indai kayi bacci ko na minti nawa ne, indai ka falka to ba maganar ci, ba maganar sha, ba maganar kusantar iyali. Tun daga wannan lokaci zaka dauki azumi, ba zaka ci ba, ba zaka sha ba sai in rana ta fada ta yi nin gobe. Mun fahimci haka. Misali indai mutum yayi barci, to bayan falkawa shi daga barci ko karfe 9 na dare ne ya falka, to ba maganar ci, ba maganar sha, kenan sai rana in ta fada a yinin gobe. To mu ma a farkon shar'anta mana azumi haka ne, kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari, riwaya ta al-bara ibn azib, Allah ya kara masa yadda, yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance idan mutum yana azumi, in lokacin bude baki yayi, in dai bacci ya dauke mutum kafin yayi bude baki, to ba maganar ya ci a wannan dare, ba maganar ya sha, ba maganar ya kusanci iyalinsa, wato sai an wayi gari an yi ne, kuma sai daren gobe sai rana ta fada. Sai aka samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina, shine Qais ibn Sirma, Allah ya kara masa yadda, ya wuna a gona yana aiki, bai dawo gida ba sai gaf da lokacin bude baki, gaf da fadawar rana. Ya zo sai ya nemi cewa matar shi ta kawo masa kayan bude baki, to babu komai a gidan. Sai ta ce masa ya dan yi hakuri ta je ta nemo. Ta tafi ta nemo abincin da za ta kawo masa yayi bude baki, kafin ta dawo sai barci ya dauke shi domin ya wuni a gashe. Da ta tarar da shi yana barci, sai take cewa kai ba tallaka ka wana ku ka kuskuro, ma'ana ka tabe. Da ya falka shikenan ya riga yayi barci, tunda barci ya dauke shi kafin yayi bude baki, to ba maganar ci, ba maganar sha, dole zai yi tazarce, kuma sai azumin gobe, sai an kai fadawar rana ta gobe. Da aka wayi gari da rana tsaka kawai sai ya ringa suma saboda tsabar yinwa. Aka je aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matar shi ta je ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mazaga halin da mai gidanta yake ciki, Qais ibn Sirma. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya turo sako, shine yake cewa uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashuruhun wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min al-khayt ila aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl al-aya. Ubangiji ta'ala yace uhilla lakum laylata as-siyami rafasu ila nisaikum, an halitta muku saduwa da iyalinku a daren azumi, wanda a farkon musulunci a cikin daren bayya halatta mutun ya kusanci iyalinsa, in dai bayan yayi barci to ba maganar mutun ya kusanci iyalinsa. Shine yace hunna libasul lakum, matanku matsayin tufafi suke gare ku, wa antum libasul lahunna, kuma tufa matsayin tufafi ne gare ku. An gane ku, yanda zaka dauki tufafin ka ka saka a jikinka sai yanda kaga dama, to haka su ma ita ma mace matsayin tufafi kake gare ta, ita ma haka matsayin tufafi take gare ka. Ma'ana kenan Allah ya halitta muku cudanya da iyalinku ta kowane hali. Shine yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sai ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah ya yi sanin cewa kuna ha'intar kawunanku, fataba alaikum wa afa ankum, Allah ya karbi tubanku kuma ya muku rangwame. Sai ya ce fal'ana bashuruhunna, yanzu wato ku kusanci iyalinku.
wabtagu ma kataballahu lakum, ku nemi abin da Allah ya kaddara muku, ma'ana ku nemi abin da Allah ya kaddara muku na ƴaƴa game da saduwa da iyalan. Sai yace wa kulu washrabu, Ubangiji ta'ala yace ku ci gaba da ci, ku ci gaba da sha, koda kun yi bacci kun tashi, hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, sai an kai lokacin da za ku iya bambanta bakin zare game da farin zare. An gane ko game da ketuwar al-fajr. Me ake nihi da khaytul aswad? Da al-khaytul aswad da al-khaytul abyad, wato shine duhun dare da hasken asuba kenan, har sai an kai lokacin da al-fajr ya keto. To wannan aya da ta sauka rangwame ne Allah ya mana, wanda kuma aka bambanta mu tsakaninmu da ahlul kitabi. Mu koda kayi bacci ka falka, to zaka ci gaba da ci, ka ci gaba da sha, har sai an kai lokacin da al-fujr yake to, lokacin nan zaka dakatar da ci da sha, sannan ka ci gaba da azumi. Amma su har yau Yahudawa da ƴan mushan azumin su in dai kayi bacci ka falka, to ba maganar ci, ba maganar sha, ba maganar kutsantar iyali. Tun daga wannan lokaci zaka yi azumi, kuma sai rana ta hudu, wannan sai rana ta fada kenan yinin gobe. Da haka mu sai aka sunnanta mana abincin sahur, wanda wannan abincin sahur din shine yake bambanta wato azumin mu da azumin su. Shine anan kenan yace faslu ma baina siyamina, bambancin dake tsakanin azumin wasiyami ahlul kitabi da azumin mazawwalit tafi sune Yahudawa da ƴan mushan. Manzon Allah yace aklatu sahar, ma'ana cin abincin sahur shine kenan bambanci. Dan haka shi kuma ana buƙatar mumini ta kowane hali ya zamanto ya saba ma ahlul kitabi, wanda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya jimlace su a cikin littafin sa mai suna wato hijabul jilbabul mar'a al muslima, sai da yazo da dalilai sun fi 30 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin mu game da saba ma ahlul kitabi. Don haka kuma shi sahur abinda muke so mu gani, kamar yanda bayani ya gabata, ba sai da abinci ba, ko da ruwa ne zaka tashi ka sha, baka buƙatar abincin ka tashi ka sha. Amma abinda yafi mutum yayi sahur da shi shine dabino, dabino shine yafi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi ingantacce, yake cewa ni'ima sahurul mu'min, ni'ima sahurul mu'min, sai yace at-tamr aw kama qala. Manzon Allah yace ma dalla da dabino a matsayin sahur kin mu'mini, yin sahur da dabino yafi mutun ya ci dabino, saboda shi dabino yana dauke da sukari, sukarin da ke ƙara kuzari a jikin dan adam, wanda dama abinda yake janyo kasala da gajiya a jikin dan adam da rauni shine wato ragowar sukari, idan sukari ya ragu a jikin mutum. To dan haka ake buƙatar in mutum zai yi sahur, yayi sahur da dabino. Haka in mutum zai yi bude baki, yayi bude baki da dabino, musamman ma danyen dabino wanda ake kiran shi maga, in har mutum bai samu ba sai yi da bushashen dabino. Dan haka dai a takaice wannan babi yana nuna mana yin sahur sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma iya abinda aka so shine jinkirtar da shi sai gafu da ketowar al-fajr. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.